Makonni biyu kafin dawo zaman majalisar dokoki a watan Janairun 2023, babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta yi wasu manyan sauye-sauye a shugabancin marasa rinjaye a majalisar, inda tana da tsohon mataimakin minista harkokin kuɗi Dr. Kasil Atufosin, wanda ya maye gurbin dan majalisa mai wakiltar Tamalta Kudu Alhaji Haruna Idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye, matsayin da ya rike na shekaru 6. Haka kuma aka sauya mataimakin shugaban da kome ladabtarwar jam'iyyar a majalisa. Wannan ya haifar da cece kuce hatta tsakanin 'yan jam'iyyar, inda suka yi ikirarin cewa ba sanar da su ba kafin a yanke shawarar canza su. A cikin shekarar da ta gabata, wato 2023, wasu jami'an gwamnati mai ci da shugaban kasa ya nada sun samu kansu tsundum cikin cece kuce da ya dauki lokaci ana yi a kasar. Akwai na tsohuwar ministar tsafta da albarkatun ruwa Cecilia Abinadapa, wacce ta kai karan wasu masu yi mata aikin gida cewa sun yi mata sata, wanda bincike ya kai ga samun makudan kudade a gidanta da suka hada da dalar Amurka miliyan 1 da euro 300,000, bayan jama'a sun yi ta korafe-korafe. Minista Taimurabus. Manyan jam'iyyun gane biyu, wato jam'iyyar NPP mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta NDC, sun zaɓi 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa cikin watan Disamban 2024. NPP ta zaɓi mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia, sai NDC ta zaɓi tsohon shugaban ƙasa Dr. John Dramani Mahama. Lauya Anas Muhammad ya yi kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe lafiya ta hanyar bin doka daga 'yan siyasa da masu kada ƙuri'a.
Abin da nike sinkaya kuma nike so wato gani sabon shekara in Allah ya kaimu shine sabon shekara 2024 in Allah ya yarda gane muna cikin election year. Kuma mun san election year kuma da wani lokaci tashi hankali wai nan ko nan. Abin da yafi farkar da mutane kuma a kowa ya gane ni akwai dokokin elections a Ghana. Wato dokokin nan shi mu duka mu yafi mu yi kokari mu bi. Wato either opposition ko government in power, the EC, the dukkan wadanda suke da hannu cikin elections, ai kokari abi dokokin elections. Ayi election a kare ba da mun ji an ji wani ciwo ko an kashe wani.
Tunda tattalin arzikin kasar ta shiga wani hali na tabarbarewa a shekarar 2022, gwamnatin Ghana ta fara tattaunawa da asusun lamuni na duniya, wato IMF, don neman taimako a watan Yulin 2022. Sai a watan Mayun 2023 ta yi nasarar samun rancen dala biliyan 3, kuma a ranar 17 ga watan Mayu ta samu kashin farko na kuɗin, wato dala miliyan 600. Kuma har ya zuwa yanzu ƙasar na bin dokokin da asusun lamunin ta gindaya don farfaɗo da darajar CD da wasu ɓangarorin tattalin arziki. Kamar yadda editan jaridar Daily Guide Alhaji Abdulrahman Gabda ya nuna, tallafin na tasiri kuma yana da burin a wannan shekarar gwamnati ta ci gaba da gyara darajar CD.
Kamar yadda muka fara gani, CD ya fara karfi, kudin man fetur da diesel sun tsaya kwana biyu ba mu gan irin yadda aka saba ganin suna hawa ba. Muna fata wannan sabon shekaran da zamu shiga, gwamnati alkawalin da ta bayar cewa economy za su ci gaba fiye da yadda muka fara ganin ga. Shi yasa muna fata za su tabbatar da wannan alkawalin, CD kar ta fadi kamar yadda muka saba gani wasu shekarun da suka wuce. CD ta tsaya inda take, kudin man fetur kuma ya tsaya inda yake, idan ba za a iya ragewa ba ya tsaya inda yake.
A bangaren ilimi, a farkon shekarar 2023, jami'o'in Ghana suka fito da sabbin ƙarin kuɗaɗe da dalibai za su biya fiye da kashi 15 cikin 100 da gwamnati ta ƙara. Bayan tara da al'ummar ƙasa suka yi, ministan ilimi Dr. Yao Osei Edichun ya sa baki aka janye wannan ƙarin. Haka kuma 'yan kwangilan dafa abinci kyauta ga 'yan makaranta suka shiga yajin aiki, wanda ya ɗauki lokaci, sannan aka samu dacewa tsakaninsu da gwamnati kan kuɗaɗensu da ba a biya su ba. A hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, Ghana ta amshi baƙuncin mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a watan Maris ɗin 2023. A watan Mayu, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kawo ziyara Ghana daga cikin rangadinsa na Afirka. Haka kuma Ghana ta amshi baƙi daga ƙasashen Afirka daban-daban a tarurrukan ƙasa da ƙasa da dama da aka gudanar a ƙasar. Malam Steve Shakibu, babban sakataren jam'iyyar PNC Region Accra, ya bayyana wa muryar Amurka inda yake son gwamnati ta baiwa tasiri a shekarar nan ta 2024.
Ya kamata gwamnati ta fi mai maida hankali a wurin yakin cin hanci da rashawa da kuma sarrafa arzikin kasa inda bai kamata a sarrafa shi ba. Ina tuma a gurguje inda ya kamata gwamnati ya fi maida hankali kenan, saboda ya iya kare kiman kudin mu na CD na kasan Ghana, kuma kare darajar tattalin arzikin kasa baki daya. Bayan wannan shine al'amarin taro.
Kasar Ghana ta shiga alhinin mutuwar wasu fitattun mutane a shekarar da ta gabata. Daga cikin su akwai uwar gidan tsohon shugaban kasa John Kufo, wato Theresa Kufo, da tsohon ministan wasanni Iti Mensa, da dan kallon kafa da ya mutu a girgizar kasa da ya auku a kasar Turkiya Christian Achu, da fitaccen marubuciya Ama Ata Edu, da fitaccen lauya Akoto Ampau, da sauransu. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.